please, this 24 billion naira is too much for this. No, you're not being fair.
Naira biliyan 24 ga wannan gini har kana ganin yan zungula kudi to ka dauko kowani kwararre mai kimanta kudin gini a Najeriya zai ga maka wannan gini ya kai naira biliyan 100 yanzu mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu lokacin da yake zaga da manema labaru sabuwar headquarters hukumar Bibini Goma ciki ko har da hawa ka cokan mai dauke da dakunan adana wadanda ake tuhuma da almundana Magu ya ce tsananin yadda ake samu masu zarmi a Najeriya ya sa hukumar dagewa wajen samun sabon ofishi mai kunshi da na'urorin bincike na zamani
kamar an mention mutane uku wanda sun kalli dala biliyan uku kasan dala biliyan uku na an je an sai da man koko ba kai ba mutum uku kenan wanda ma aka fare to na ga maka akwai irin ta dewa kai wannan wanda aka sani kenan mutanen da suka yi satan suna da kudin gwamnati miliyan suka kuma anan so suna siya suna amfani da kudin wasu suna yi radio station wasu sun yi TV so suna fight namu shine kai maganar challenge ba na ga maka berkun wannan challenge ma za su shi ma kai ma ka samu chance ka ga mutane
a babu shakka wannan babban ginin zai dauki mutane da yawa da ake tuhuma mun zaga ka nuna mana waɗannan dakuna a lokaci guda kana jin kamar mu sun nawa ne za a iya ajiyewa wannan gini
aka is discretionary ka gane ko sometimes ka ji asibiti sometimes a cikin ward din gado biyu sometimes sai ka ji ka samu mutum a katifa ya danganta da abin nan patients na available
yakin dai da cin hanci da rashawa na samun cikas don dadewar shari'u a kotuna da kuma zargin sanya yan adawa a gaba wanda Magu ya sha musantawa
you never see anybody who has been committed an offender will be invited
Alhaji Lamido Umar Cikaire tsohon dan siyasa ne da kifar da gwamnatin Shagari Aliyu da 1983 ya shafa yana da ra'ayin yaki da masu zarmiya na tafiyar hawainiya
shugaban namu baban namu Buhari ya bude idanu ya bude kunnuwa ya bude kirjin sa ya kama aiki ga dangadan babu kukan an barna ta kaza ai kowa ya ga barna kam mu ba mu taba ganin barna ba ma irin wannan barna amma kuma har yau ba a kama kowa ba a karkashin sa har yau ba a daure kowa ba to menene barnan mai amfanin an gano barna ba ai maganin amma ba kuma don nuna darasi ba
bai yi ba sunana ya uturo mun bakan daula yawan ma na sunni ina roƙon Allah Allah sa wanda zai ba sakara yayi Magu ya tantance idan an yi haka wallahi Najeriya za ta zauna lafiya a ce kowanne in barawo ne ya koma gidan ya zauna hada yi da jama'a mu shi ga gaban dine na al'umma na jami'a in Allah da wannan tutorial na ta kowa ya gane gidan shi ba za mu ci ba in babu wani wanda zai lara zai ce mu daga hannun shi ni saboda mun san mutumin nan ba zai mana adalci ba ba zai yi ba an daina
rahoto daga majami tushe na cewa kwanan nan hukumar EFCC za ta yi diran mikiya ga 'yan siyasa da dama musamman ma 'yan majalisar dattawa nasura da mailika mu da Amurka daga Abuja Najeriya